بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 26 ga watan Rabi'un al-Akhir, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine kasad na 85 cikin jerengar kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama, wallafar al-Imam Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Littafin Al-Istiqama yana karantar da mu ne wato tafarki madaidaici, musamman game da fassara nasoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, waɗanda ke da alaka da ahadithus sifat, da wasu maganganu masu muhimmanci da Ibn Taymiyyah ya dinga yi, musamman game da sauraren kiɗa da maida kiɗa addini da makamantansu. A yanzu kuma Ibn Taymiyyah yana mana magana akan mas'ala ta wato al-jamal at-tabi'i wal-jamal al-istina'i, wato kyau, menene kyau, menene kuma abinda shari'a ta halasta na amure shi game da kyan sutura da kyan halittu da makamantansu. Zamu tashi a inda yake cewa wa fi sunani annahu qala li ali, ya ali la tattabi'in nadaratan nadara fa innama lakal ula wa laysat lakal akhira. Yana magana akan umarni da aka yi cewa a rintse ido, kada a kalli abin da ya haramta na mata a janabai ko tsaraici ko duk wani abu wanda yake mummuna ko mara kyan gani ko wanda ya saba wa fitra ko wanda yayi ya hannu riga da dokoki da ladubba na shari'a. Shine sai ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito daga Buraida al-Aslami, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina Ali, la tattabi'i ya Ali, ya kai Ali, la tattabi'i nadrata an-nadara, kar ka bi bayan kallo da wani kallon. Idan ka kalli wata mata da bata halasta gare ka ba, bisa ba da niyya ba, kawai ka waiga haka ko ka daga ido ko ka kalli wani waje sai kuka ga juna da ita ko ka kalle ta, to kar ka bi sawun wannan kallon na farko, ka ƙara bi da wani na biyu. Fa innama lakal ula, kadai abinda aka yi maka rangwame shine wannan kallo na farko, shi an maka rangwame game da shi. Walaysat lakal akhira, amma ɗayan na biyun to ba a yi maka rangwame akan shi ba. Waqad qala ta'ala, kuma Allah ya ce, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Allah ya ce, wala tamuddanna aynaika, kar ka dinga wato miƙa wuyan idanuwanka, kar ka dinga sakin ganinka, ila ma matta'ana bihi azwajan minhum, zuwa ga abinda muka jiyar da daɗi gare su. Zaharatul hayatid dunya, wanda kyalekyalen rayuwar duniya ne kawai. Linaftinahum fihi, mun yi haka don mu jarabce su a cikin rayuwar duniya ko kuma mu jarabce su a cikin abin da muka ba su na jin daɗin. Wa rabbuka, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, arzikin ubangijinka shine mafi alkhairi kuma shi ya fi tabbas. Wannan aya ta sauka ne kamar yadda malaman tafsiri suka bada labari, a lokacin da wasu karafkan dukiyoyi masu tarin yawa na Yahudawa, Banu Qurayza da sauransu, sun je sun yi kasuwanci daga wasu ƙasashe, sai suka iso da dukiya mai tarin yawa zuwa garin Madina. To da musulmai suka ga wannan dukiya, sai suka dinga buri da fatan cewa ina ma da a ce wannan dukiyar tamu ce, mu ma mu more mu taimaki kanmu mu taimaki addinin Allah. Suna irin wannan maganganu haka, suna ta kallo suna haɗiyan miyau. Da shine Allah ya bada wannan hukunci cewa ai Allah ya wadatar da ku da musulunci da Al-Qur'ani, daga barin sauran abubuwa waɗanda ba wannan ba, ku dena hange-hange. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa wannan aya tana nuni zuwa ga az-zajru an at-tashawwuk ila ad-dunya wa ma fiha ala ad-dawam, tana jan kunnan musulmi ya zama ga baki daya muddin rayuwarsa kawai kwadayin duniya ne a cikin zuciyarsa, amma bata hana mutum ya nemi abin da Allah ya halasta mishi ko kuma ya fatan samun wata falala daga cikin falalar Allah. Irin wannan ayar kamar kuma fadin Allah da yake cewa la tamuddanna aynaika ta cikin suratul hijr kenan, ila ma mata nabi azwajan minhum wala tahzan alaihim ko wala taqfi daiki mimma yamkurun waqtid zanaka lilmu'minin. Irin ta ce kwatan kwacinta cewa karka dinga mika idanunka zuwa ga abinda muka basu na jin dadin duniya, wala tahzan alaihim kar kuma ka dinga bakin ciki akan abinda suka samu ko ka dinga bakin ciki dan basu san maka ba. Haka irin fadin Allah fala tu'jibuka amwalu, kada dukiyarsu ta dinga baka sha'awa, wa auladuhum da ƴaƴansu Allah yace inna ma yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya fi dunya wal akhirah wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafiruna. Allah yace karka dinga sha'awar dukiya da ƴaƴan da Allah ya ba kafirai da sauran fasikai. Allah ya ba su ne da nufin ya azabtar da su a nan duniya da kuma lahira. Tun a nan duniya zaka ga kai kana kallon suna cikin ni'ima ne amma cikin azaba suke, wahalar da suke na tattalin dukiyar da tattalin ƴaƴan da kokarin kare dukiyar da kare ƴaƴan ma ya ishe su azaba. Shi sa Allah yace inna ma yuridullahu liyu'adhibahum biha fid dunya, sannan kuma in ba su tuba ba wa fil akhirah, da haka ba abin ya dinga baka sha'awa bane. Allah yace wa tazhaqu anfusuhum kuma babu akhirah, haka ne inna ma yuridullahu fid dunya wa tazhaqu anfusuhum go, sannan kuma a cire rayuwarsu wato su mutu, wa hum kafiruna su mutu suna kafirai. Jazakumullahu khairan. To sai ya ci gaba da cewa wala tamuddanna aynaika, ita ce wannan da ya sake kawo mana, wala tamuddanna aynaika ila ma tanabi azwajan minhum wala tahzan alaihim waqtid zanaka lilmu'minin, ka dinga wato sauƙaƙa kanka ga mu'minai. Wala tamuddanna nan babu wawun ko, la tamuddanna aynaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum, karka wato karka dinga mika idanunka zuwa ga abinda muka baiwa kafirai na falala ta duniya. Wala tahzan alaihim, karka dinga bakin ciki akan su. Waqfid janahaka lilmu'minina, ka dinga sauƙaƙar da wuyanka ko fukafukanka ga mu'minai, ka zama mai tawalu'u kenan, wato kada ka ji damuwa saboda abinda aka ba kafirai kai ba a baka ba, kada kuma ka zama wato mai sa ido akan abinda aka ba su. Allah ya baka abinda yafi nasu. Sai Allah yake cewa walaqad atainaka sab'an minal mathani, hakika kai mun baka waɗannan wato bakwai daga cikin bibiyun karatu, abinda ake maimaita su, wal qur'anal azim, da kuma alqur'ani mai girma. Wannan ayar mala ya kawo ta ne a nan don nuni zuwa ga waɗannan ayoyi, ya kawo mana su ne a nan don nuni zuwa ga cewa an hana ka kalle-kalle na abubuwan sha'awa waɗanda ba naka ba, wanda ba su halasta gare ka ba, da waɗanda ba su ne asalin abinda Allah yake so ka bai muhimmanci ba a matsayinka na musulmi. Wa qala, kuma Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harthi dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab qul a'unabbi'ukum bi khayrin min dhalikum lil ladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Allah yace zuyyina linnas, an qawata wa mutane sha'awar hubbun shahawati, san abubuwa na sha'awar duniya, minan nisa na daga mata, wal banin da iya, wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fidda, da tarin dukiya ta zinariya da azurfa wal khairil musawwama da dawakai wanda suke horaru wal an'am da dabbobin ni'ima wal harth da gonaki zalika mata'ul hayatid dunya wadannan dukkanin su abubuwan jin dadin rayuwar duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab Allah shi yake da kyakkyawar makoma a gurin sa kul Allah yace bana baku la unabbi'ukum shin bana baku labari bi khairin min zalikum da abin da yafi wadancan alkhairi lilladhina taqaw 'inda rabbihim wadanda suka ji tsoron Allah a wurin Allah suna da jannatun tajri min tahtiha al-anhar aljannu aljannu aljannuni wadanda a karkashin su koguna ke gudana khalidina fiha kuma za su wanzu a ciki wa azwajun mutahhara suna da mata tsarkaka wa ridwanun min Allah kuma suna da yarda daga Allah wallahu basirun bil ibad Allah yana da masaniya yana gani ya san abin da bayi suke aikatawa wannan aya ita ma tana nuni zuwa ga cewa waɗannan abubuwan da mutane dake jan hankalin mutane a duniya ababuwa ne waɗanda suke ba su ne asalin makasudin rayuwa ba shi yasa akai amfani da zuyyina ba aka kawo shi mabniyun lil majhul mabniyun ala ma lam yusamma fa'ilu ne ko a ce zayyana Allah lin nas saboda ba mahalli ne na yabo ba waɗannan abubuwan Allah kuma ba a jingina mishi abu irin haka kai tsaye duk da kudirarsa ce iyawarsa ce to amma ba a jingina mishi shi kai tsaye kalli kisa annabi Musa wajen ainihin waɗannan bayanai da halliri yake mishi da aka zo wurin kisa sai ya ce shi yayi kisa da aka go wurin wato gyaran katanga sai ya ce fa arada rabbuka can kuma fa aradna ko mun gani to saboda ba a dangantawa Allah abu irin haka kai tsaye bisa nan ma aka ce zuyyina ba a ce zayyana Allah ba zuyyina linnasi ayan san Allah ne ya kawata musu haka kalli annabi Ibrahim ya ce wa idza maridtu fa huwa yashfini bai ce wa idza amrattani ba tare da cewa Allah shike jarabtar mutane da tuttuka haka wancan anni massani shaytanu binusrin ai shaytan din bai da karfin ya jarabci wani sai Allah ya bashi iko ina fata mun fahimci wannan to shine irin wannan ma zugina linnasi hubbu shahawat an kawata wa mutane san ababan more rayuwa na duniya minan nisa na daga mata malamai suka ce an fara ambatan mata ne saboda su mata kusan kowane dan adam yana da matsala yana da wannan sha'awar ta su bisa dabi'a wal banin sannan kuma sai yaya yaya suna biyo bayan sawun mata wajen yadda mutane ke jarabtuwa da su har su manta abin da ya kamata su wal qanatiril muqantara da kuma dukiyoyi in aka ce alqinfar ana nufin dukiya mai yawa malamai sun sabani akan me adadin ta wasu suna ganin daga ukiya 10,012 amma dai abin da yake nufi dukiya mai yawa kamar yadda aka ce wa atitum idahunna qinfara kun ba ta dukiya mai yawa ta sadaki kenan min az-zahabi wal fidda na daga zinariya da azurfa da duk abin da ma ba su ba wanda yake kuɗi wal khayli da kuma dawakai wanda suke horaru mutane suna da san ababan hawa wanda suke na alfahari sai akai abin nan amfani da dawakai a lokacin domin su daga cikin muhimman ababan hawa da ake alfahari da su da kuma dukiya ta dabbobi da dukiya ta noma Allah ya ce duk waɗannan mata'ul hayatu dunya kuma shi mata'ul hayatu dunya daman abu ne kadan kuma mata'ul hayatu dunya zakat illa qalil ko mata'ul hayatu dunya din da aka ambace shi ana siffanta shi da killa ana siffanta shi da killa ba abu ne wanda yake mai yawa ba me yasa ake siffanta shi da killa saboda na farko tukunna mai karewa ne duk abin da mutum zai samu na duniya ko dai shi ya kare ya ba abin ko abin ya kare ya bar shi sannan na biyu kuma baya zama mahdul mata bai zama tsantsagar ya dadi sai ya zama dadi ne cakuɗe da wahala dadi ne cakuɗe da fitintunu da rigingimu da tsoron abin da zai iya biyo baya na karewarsa ko lalacewarsa ko makamantansu sannan kuma da kuma hisabin da ke biyo baya akan shi wannan yasa ake ci mishi kalil ake mishi kallon ba wani abin a zo a gani bane yana karewa sannan yana tare da matsaloli sannan kuma yana sakamako na jiran wanda ya mallake shi. Allah ya ce to bari in fada muku abin da yafi wannan, sai aka lissafa wasu daga cikin abubuwa wanda musulmi zai samu idan ya tsira in ya bi Allah. Daga ciki akwai ta kanta aljanna din, Allah ka samu shiga. Lilladhina taqaw inda rabbihim jannatun, da kuma a cikin aljannan azwajun mutahhara da kuma ridwanun minallah, yarda da Allah zai yi da bayinsa, wanda wannan ni'imar yaddar ma tafi ni'imar aljannar dadi. Allah ka yarda da bayinka, Allah ka samu cikin bayinka za ka yarda da shi. Malam ya cigaba da cewa waqad qala ma'azammihi limadhamihi min hadhihi zina, hakanan kuma bayan Allah subhanahu wataala ya yi zargi ga waɗannan kwalliyace na duniya, Allah ya nuna ba komai bane su. Amma kuma sai Allah yake cewa qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Allah yace kace musu wane ne ya haramta kwalliya wadda Allah subhanahu wataala ya fitar ga bayinsa, waye kuma ya haramta ababe masu dadi na azzikin Allah da ya halasta wa bayinsa. Kace musu waɗannan abubuwa kwalliya da azzikin Allah da ababe masu dadi na masu imani ne a nan duniya, nasu ne kuma a lahira su kadai. Ma'ana a nan duniya wani zai iya mora ya ci azzikin su, amma a lahira nasu ne su kadai. Haka wani zai Allah cikin maida yake cewa la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu, ko kar ku dinga haramta dadadan abubuwa wadanda Allah subhanahu wataala ya halasta. Wannan aya ta zo ne dan ta yi zargi akan halastawa da haramtawa ba tare da dalili ba, ta zo ne a matsayin raddatu fi'l, a matsayin wato mai da zance ga waɗanda suka kokarin su haramta wasu abubuwa da Allah ya halasta, suka ware wasu dabbobi suka ce ba a ci, suka ware wani irin nama wanda Allah ya halasta suka ce ba a ci, suka ware wasu irin suturu suka ce ba a sanyawa. Waɗannan su Allah yake zargi. Duk da wato kar mumini ya zama a asalin manufarsa a rayuwa shine biye wa waɗannan abubuwa, to amma kuma kar ya haramta abinda Allah ya halasta. Abinda Allah ya halasta ka barshi a matsayin halas, kar kai kokarin haramta shi saboda kai baka sha'awar shi, ko baka da azzikin mallakar shi, ko baka san irin shi. Fa naqulu, malai ce dan haka daga nan sai mu ce ilam annama yasifuhu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min mahabbatil ajnasil mahbuba min al a'yani was sifati wal af'ali wa ma yabghuduhu min dhalika huwa mithlu ma ya'muru bihi min al af'al وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي وذلك نذير ما يعده من الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به من الأعمال السيئة من العقاب. يتي سمت اعلم كسني أن ما يصفه به النبي صلى الله عليه وسلم أبندا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يصفنتا ya zubbanta waɗannan abubuwa da shi min mahabbatil ajnas, na san wato jinsin almahbuba na abubuwan da ake kauna, min al'ayan na ɗaiɗaiwar mutane ko halittu, was sifat ko siffofi da ake so, wal af'al ko wasu ayyuka. Zaka ji a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta cewa yana son wani, ko yana son abu kaza, ko Allah yana son kaza, ko Allah yana son siffa kaza, ko Allah yana son irin aiki kaza, Allah yana son masu gaskiya, Allah yana son masu takawa, Allah yana son abu kaza da ire-iren su. Wa ma yubghiduhu min dhalika, da kuma abinda yake ki na daga haka, abubuwan da Allah yake ki na halittu ko ayyuka ko siffofi ko mutane, huwa mithlu ma ya'muru bihi min al-af'al, to matsayin waɗannan abubuwa kamar matsayin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ne na ayyuka yace ya aikata. Wa yanha anhu min dalika, da abin da ya hana na ayyuka, fa innal hubba wal bughda, domin shi so da ki huma aslul amri wan nahyi, sune asalin abin da ake kafa umarni da hani game da su. Allah yana son sallah ne sai ya ce ayi, Allah yana son azumi shi sai ya ce ayi, Allah yana son karatun alqur'ani shi sai ya ce ayi, Allah baya son shirka shi yasa yace abadi, Allah baya son ƙarya shi yasa yace abadi. ina fata mun gane dukkanin su ayyukan suna da alaka da abinda Allah yake so sai ya umarni ya ce ayi abinda Allah baya so sai ya umarni ya ce a bari wadhalika nadhiru ma ya'iduhu min al-a'mali al-hasana min al-thawab kuma wannan yana tafiya kafada da kafada da abinda Allah yake yin alƙawarin zai bayar idan an yi ayyuka masu kyau zai bada thawab zai bada lada wayatawa'adu bihi da irin alƙawarin da yake na jan kunnan cewa alal a'mali sayyi'a idan an yi munanan ayyuka min al-iqab zai yi horo wato soyayyar abin tana da alaka da umarnin da Allah ya ce ayi umarnin kuma yana da alaka da sakamakon da za a bayar haka kiyayyar abin da shari'a take ki yana da alaka da hanin da aka yi hanin kuma yana da alaka da ukuba da aka ci za a yi fa amruhu wa nahyu ichi kaga umarnin Allah da hanin da Allah yake wa wa'aduhu da alƙawarin ni'ima wa wa'iduhu da alƙawarin azaba wa hubbuhu da kaunar abin da Allah yake wa bughduhu da kin da Allah yake wa abu wa sawabuhu da ladan kyakkyawan aikin wa iqabuhu da kuma zunubin mummuna aiki kullu zalika min jinsin wahid duk wannan sa tafiya ne akan turba guda daya wan nususun nabawiyya ta'ati mutlaqa amma min aljanibai nassoshi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan zo ne a sake ba kaidi ta fuskokin guda biyu wanda za su yi umarni da wanda za su yi hani da wanda suke zuwa da alƙawari na ni'ima da wanda suke zuwa da alƙawari na azaba da wanda suke zuwa magana akan cewa Allah yana son kaza da wanda suke zuwa akan cewa Allah baya son kaza duk suna zuwa ne a sake fata ta'aradu fi badil ayan kudaka in suka zo a saken nan shine sai ka ji kamar suna kawo tunda anan misali yanzu wasu na social sun zo italakan su nuna Allah yana son kyau Allah yana son mai kyau wasu kuma sun nuna cewa a shari'a ba ta son biye ma abubuwa masu kyau na duniya kaga kowanne ya zo mutalaki to shine in ka kalle su a yadda suke a sake din nan sai ga sun yi kama da kamar a ce suna karo da juna hatallati yandariju tandariju fi nususil madhi wadhami sai kaga sun shige cikin nasoshin yabo kuma abin da shi din da ake magana kuma wasu nasoshi sun zo suna zargin shi yanda ana magana akan kyau ne shi abu a tsakiya wasu nasoshi sun zo su nuna yabo da cewa shari'ar Allah tana son kyau Allah yana son kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a yi abu mai kyau a sa sutura mai kyau a yi fita mai kyau wasu nasoshin kuma sun nuna shari'a ba ta son wannan kyan ba ta son wato cika kyau a cikin sutura ko a cikin kamanni kuma ba ta so mutum ya tsaya yana kallon abu mai kyau ko hankalin shi ya koma kan shi sawa'un na halittu ne ko dukiyoyi ko gonaki ko dabbobi ko makamancin haka to kaga in ka kalli nasoshin a zahiri kamar suna karo da juna shine yace wal hubbi wal bughd ko nasoshin da suke nuna so ko kin abu wal amri wan nahi ko nasoshin da suke nuna umarni da hani wal wa'd wal wa'id ko wanda suka yi nuna wato san abin alƙawarin ni'ima ga wanda yayi ko kuma alƙawarin azaba ga wanda bai ba wa qad basatna al kalama ala ma yata'allaqu bi hadhihi al qa'ida fi ghayri mawdi'in yace mun yi magana akan wannan ka'idar a wasu wurare inda ba nan ba da ta'alluqiha bi usuluddin wa furu'i saboda alaƙar ta da ka'idoji na usuluddin wato aqida wa furu'i da kuma rassa wato fiqh kenan akwai wurare da dama da ibn taymiya yayi wannan magana kamar a cikin littafin iqamatud dalil wala ibtal al hiyal da minhajus sunna da cikin al fatwa al hamawiyya da kuma wasu wurare waɗanda ba wannan ba shine magana akan al asma wal ahkam sunayen abubuwa da hukunce hukuncen su suna da alaka da asalin qadiyya game da musammal iman mahiya mahiyatu mene in aka ce imani menene asalin abin da ake nufi da imani mun sani cewa ahlu sunna suna cewa imani shine ma'rifatun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih shine mutun ya san Allah a zuciyarsa sannan ya furta imani da Allah da harshensa sannan kuma gabobin shi su gazgata da ayyukansu wannan shine magana da ahli sunna suke faɗa game da menene asalin musammal iman kuma da magana akan cewa iman na iya karuwa ko ya ragu gurgudan karuwa ayyukan alkhairi ko raguwar su su kuma khawarij da mu'tazila suka tafi akan cewa imani shine at-ta'a biyayyar Allah kawai tace imani dan haka har suka yi sabani game da tushin biyayyar ta tsaya akan abin da yake farillai da wajibobi ko ko har mustahabbai suna da rigingimu da yawa tsakanin su game da wannan bid'a ta su ta ta'arifin menene ainihin wato imani to daga nan kuma sai musammal iman wa ahkamul iman me da me za a ce wa imani me kuma hukunce hukuncen sunayen wane ne mumini wane ne kafiri wane ne munafiki wane ne musulmi wane ne fasiki daga nan aka fara samu wannan kabiya kabiya ce mai zurfi a cikin usulul iman yaushe mutum da tantance a kira shi da suna mumini yaushe ne kuma ba ya ce mishi kafiri ko fasiki ko kaza sune mas'alolin da yake ishara anan game da al asma wal ahkam za ya tunawa cewa cikin tawiya sorry a cikin al hamawiyya al kubra yayi magana kwatankwacin wannan sai ci gaba da cewa fa inna min akbaril masail allati tatba'uha mas'alatul asma'i wal ahkam kaji magana daga cikin mafi girman mas'ala qadiyya ta ilimin aqida wacce bayani akan al asma' sunayen abubuwa wal ahkam da hukunce-hukuncen da ke bin sunayen wanda suke da alaka da ta fi fusaki ahlil milla game da sanya mutun sunan fasiki da kuma mai hukuncin da ke biyo wannan bayan wannan sunan wahal ya ci tamu fi haqqi shakhsil wahidi as-sawab wal iqab da kuma bayani akan shin ana iya samun mutun daya shi kadai ya cancanci sunan samun wato sakamako mai kyau kuma ya cancanci samun uquba kama ya kuluhu ahlus sunnati wal jamaa kuma da ahlus sunna suke cewa ana iya samun mutum musulmi ne yayi wasu ayyuka da za su iya cancantar da shi ya samu wato rahama da lada kuma yayi wasu ayyuka za su iya cancantar da shi ya samu azaba da uquba kamar yadda qur'ani ya bayyana khalatu amalan salihan wa akhara sayya asallahu an yatuba alayhi ahlus sunna suka yadda da cewa lalle wannan shine matsayin su akwai mutumin da zai zama ya aikata ayyuka kyawawa kuma ya aikata ayyuka munana kaga abubuwan guda biyu sun hada kan shi kadai abin da ya cancantar da shi zuwa ga samun sakamako mai kyau da kuma abin da ya cancantar da shi zuwa ga samun sakamako na azaba da sun hada kan shi amlat yastami'u zalika ko kuwa a ce bai iya yiwuwa a samu haduwar aiki nagari da aiki wanda ba nagari ba akan mutum daya wahal yakunu shay alwahid mahbuban min wajihin mabghudan min wajihin kuma ana samun abu guda daya ya zama ana son shi ta wata fuska kuma ana kin shi ta wata fuska daban mahmudan abin yabo min wajihin ta wata fuska madhmuman min wajihin sannan kuma abin suka ta wata fuska kama ya kuluhu jumhurul khawarij wal mu'tazila kamar inda khawarij suke cewa wahal yakunu alfi'lul wahid ma'muran bihi min wajihin manhiyan anhu min wajihin ko ayya samu wani aiki wanda za a ce shari'a ta umarni da shi ta wannan fuskar kuma ta yi hane akan shi ta wancan fuska sai ya ce wa katta tanaza'a fi zalika ahlul ilmi min alfuqaha'i wal mutakallimina wa ghayruhum alalle malamai masana ilimi sun yi jayayya sun yi sabani game da wannan daga cikin malaman fiqh na musulunci da malaman ilmul kalam da ma wasu wata'arubu baina nususi innama huwa lita'arudil muta'aridil muqtadi lilhamdi wadh-dhammi min as-sifatil qa'imati bi dhatihi ta'ala yace abinda yasa aka samu karo da juna tsakankanin waɗannan nassoshi da wasu su suna yaban kyau wasu kuma suna zargin kyau wasu suna nuna kyau abu ne da ya kamata a neme shi wasu kuma suna nuna a'a ba abin nema bane to wannan yana komawa ne innama huwa lita'arudil muta'arid al-muqtadi lilhamdi wadh-dhami saboda wato an samu karo tsakankanin abubuwan da suke jawo zuwa ga yabo ko zargi min sifatil qa'imati bi dhati ta'ala daga cikin sifofin da suke tsaye ga zatin Allah subhanahu ta'ala wali hadha kana hadha al-jins mujiban lil-kufri aw al-fitna yace dan haka irin wannan abun yake kawo kafirci ko fitina wato duk wani wata magana ko wata mas'ala wadda ga mutum ko ga wani aiki a cikin aikin akwai abin yabo ta wata fuska kuma akwai abin zargi to irin shi ke iya kawo mas'ala da ta kai ga mutum ya samu kanshi a cikin yanayi na bata ko ya shiga wata fitina fa awwalu mas'alatin bari buga misali da mu ku ganewa yace farkon mas'ala farraqat bainal ummati wace ta fara bakan wannan al'umma ita ce mas'alatul fasiqil mali shine matsalan fasiki wanda yake wato yana ci gaba da gudana a cikin barna fa adrajathu al khawarij fi nususil wa'idi wal khulud fi an-nar wa hakamu bi kufri mutun ne musulmi kaga yana da aslul iman ya yarda da ayyantaka Allah kuma yana ibada amma kuma yana da wasu barna da yake har sai ya mutu a haka ya rayu a haka ya mutu akan fasikanci to menene matsayinsa sai khawari suka ce a saka shi a cikin nassoshin da suka ce duk wanda ya sako kai dan wuta ne a sa shi a cikin inda Allah ya bada bayani akan maganganu masu zafi da narkon azaba ka wanda yake kafirci ko ƙarya ko fasikanci ko makamancin haka sai su ce to da ka duk fasiki dan wuta ne in ya shiga kuma zai dawoma a wuta sai su kawo nassoshin wa'id wanda suke magana akan azaba da za a yi ma wanda yake san kai ko wanda ya sha giya ko wanda ya zina ko wanda ya ƙarya sai su danna su a wajen wafaqahumul mu'tazila mu'tazila sai suka yadda da wannan magana ta khawarij ala dukulihi fi nususil wa'id ta fuskar cewa eh lallai wannan nassoshi da suka yi alƙawarin azaba to sun shafi wannan musulmin mai sabo wa khuludihi fi an-nar suka dace da su wajen cewa eh lallai in ya shiga wuta ba zai fita ba lakin lam yahkumu bi kufrihi amma sai su mu'tazila suka ce amma fa musulmi ne musulmi ne amma za a mai azaba kuma ya shiga wuta ba zai fito ba su kuma khawarij suka ce ba ma musulmi bane kuma za a mai azaba kuma in ya shiga wuta ba zai fita ba kaga su a khawarij suna da magana guda uku kafir tashi shigar da shi wuta da tawanzuwar shi a wuta su kuma mu'tazila suna da manganu guda biyu suka dace da khawarij shigar sa wuta da wanzuwar sa amma sun saba musu abatu akan wato kafir tashi to sai malin yace walau kana sharran mahdan lam yakhaf amru yanzu wannan abin da a ce abinda wannan musulmi fasiki da a ce yana kan sharri ne tsantsagar ya sharri bai da wani alheri ko ta albarka to da al'amarin shi a fito fili da ba za a sabani akan shi da kowa zai san matsayin shi kamar da kowa musulmai malaman musulmai ba su da sabani akan cewa kafiri dan wuta ne khalida saboda shi sharri ne mahab walakin lijtima'il amrayn fihi awjaba alfitna amma saboda abubuwan guda biyu sun hada akan mutum daya imani da fasikanci sun hada a tare da shi shi sa sai aka samu fitina khawarija da mu'tazila suka yi zafi wajen kai shi wuta murji'a su kuma suka yi sassauci mai yawa suka ce a ba komai ma ba komai ina fata mun gane kaga saboda cakuɗewan abu biyu a cikin mutum ɗaya imani da fasikanci shi yasa aka samu fitina akai aka samu rashin fahimta aka samu sabani to yana so ya nuna mana cewa ne duk abin da ya zama an samu nassoshi kala biyu game da shi wasu sun yabo wasu sun yi suka wasu sun ce abu ne mai kyau sun ce abu ne mara kyau to kasaran za a iya samun sabani wajen fahimtar shi to da aka samu sabani game da mas'alar kyau din saboda wasu nassoshi sun zo da siga ta yabo wasu kuma sun zo da siga ta zargi wasu sun zo sun nuna abin nema ne wasu kuma sun zo sun nuna ba abin nema bane don haka abu ne mai sauki a samu kuskure a samu misali sabani wajen fahimta yaya kamata a mu'amalanci shi wa kadhalika mas'alatul qadari haka nan ka dauki wani misali ha ila yau mas'alar qaddara cewa Allah subhanahu wataala shi ke kaddara komai komai da ke faruwa Allah ya san zai faru ya kaddara shi ya zartar da yiwuwar faruwar sa da iradar sa kauniya koda kuwa Allah bai yarda da abun ba da iradar shi shar'iyya allati hiya min jumlati furu'i hadha al-asl wanda ita matsala ta kaddara tana daga cikin rassan wannan kaida fa innahu ijtama'a fil af'al al-waqi'ati allati nahallahu anha annaha muradatu lahu likawniha min al-mawjudat saboda a cikin matsalar kaddara abubuwa guda biyu sun hadu abu na farko shine kasancewar waɗannan ayyuka da suke faruwa Allah subhanahu wata'ala ya hana faruwan ayyuka marasa kyau duk da ya nufaci faruwar su tunda abubuwa ne da suke faruwa akwai abin da Allah ya nufaci faruwar sa nufata ta kudura Allah amma kuma Allah ya hana yin abu da nufata ta shari'ar Allah to kaga abu na farko da ya shiga cikin su kenan wa anna ghayru mahbuba lahu wala mardiya ko ba abin so bane Allah baya son su bal mamquta mabghuda li kauniha min almarhiyat abin ki ne Allah baya son su saboda Allah ya hana to hanawar Allah ta hadu da kuma izinin Allah na kaddarar su faru to da haka su biyun nan da suka hadu sai aka samu bambancin fahimta game da wasu suka bi kaddara wasu kuma suka bi wato shari'a fa qala tawaif min al kalam da haka sai malamai al kalam suka cewa al iradatu wal mahabbatu war rida wahida suka ce da irada nufatar faruwa abu wal mahabba da san abu war rida da yarda da abun wahidatun suka ce duk abu ɗaya ne aw mutalazima kuma suka ce abun suna da lazimta junan su kowannen suna da alaka da ɗaya sun maqalatul qadariyya su kuma qadariyya suka ce wallahu la yuhibbu hadhihi al-af'al wa lam yardaha suka ce waɗannan abubuwan gaba ɗaya Allah baya son su Allah baya son shirka da zina da caca da shan giya Allah baya son su da haka bai yarda da su ba fa lam yuridha suka ce to dan haka bai nufaci faruwar su ba da haka duk abin da ya faru wanda Allah baya so to yafi karfin Allah ne haka suka ce su waɗansu kuma suka ce a'a Allah yana so ne inda Allah baya so ba zai bari ya faru ba kaga duk biyun kuskure ne da wanda yace ai ai Allah yana son abu da haka abun ba laifi bane da Allah bai so ba zai bari ya faru ba da wanda kuma yace a'a masu yin sun fi karfin Allah ne sa suka zartar da abun sa Allah bai san za su yi ba fa asbatu wujud al-kainati bidun mashi'a su kadariya sai suka ce eh abubuwa za su iya aukuwa a duniya ba tare da Allah ya so su auku ba wali hadha lamma qala ghailan al-qadar akwai wani ba kaddare ghailan ibn abi ghailan wanda aka kashe shi bisa mummuna aqida ta kaddara wani dan bid'a ne batacce kamar da zabi yake cewa yake cewa al-maqtul fil qadari dalun miskin kamar da ya fada cikin mizanul i'tidal akwai babban malami al-imam al-auza'i abdurrahman al-auza'i shine ya tattauna da shi sarkin musulmi halifa hisham bin abdul malik yasa aka kamo shi saboda mummuna aqida shi ta zindikanci aka zaunar da shi aka ba wannan babban malami dama shine wato auza'i yayi magana da shi ya tabbatar wa da gwamnati mai matsayin wannan ashara da ya gama magana da shi yaji ta bakin sa yace babu shakka wannan kafiri ne zindiki kuma gonta yake da wannan hukunci na auza'i aka kashe shi a shekara ta abin nan a cikin mulkin Hisham ibn Abdul Malik na manta asalin shekara amma dai a cikin mulkin Hisham ibn Abdul Malik ne sarkin Banu Umayya labarin yana nan a cikin At-Tarikh al-Kabir na Imam al-Bukhari da Al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim al-Razi da littafin Ibn Hibban Kitab al-Majruhin haka da kuma Lisan al-Mizan na Ibn Hajar da dai sauran tafai na Al-Jarh wa Ta'dil suna ambatan shi Ghailan ibn Abi Ghailan al-Qadari yake ce man Rabi'atu dan Abdurrahman malamin Somali yace mishi ya Rabi'a nashattuka billahi atarallaha yuhibbu an yu'sa yana so ya kafa hujja akan mazhabin shi na kaddara sai yace wannan malami kamar yadda yake cikin littafin abin nan as-sunna na ibnu abi zamani da kuma al-lalaka'i wato sharh usuli i'tiqadi ahli sunna wal jamaa duka surwayto wannan labari yace mishi ya kai a Rabi'a shin kana ganin Allah yana so a saba mishi ne da ya bari ana sabo fa qala lahu Rabi'a sai Rabi'a yake ci mishi afatarallahu yusa kasaran kana ganin ana saba wa Allah ne saboda an fi karfin shi fa ka'annahu alqamahu hajar sai zama yadda ka san ya saka mishi dutse a baki ya kasa magana shi ya kawo magana da irin tunanin sa kana ganin Allah yana so a saba mishi tunda su suna cewa Allah bai so a saba mishi da haka duk wanda ya saba wa Allah ya fi karfin Allah ne sai Rabi'a mai mishi da zance irin nashi kana ganin cewa wani zai iya yi ma zai iya saban Allah saboda ya fi karfin Allah sai ya kasa magana kamar an saka mishi dutse a baki ya qulu lahu yana ce mishi nazzatahu am mahabbatul ma'asi fasalabtahu al-iradatu wal qudra ka je garin ka korewa Allah san sabo ka kwabewa Allah umar karfin irada da kudurarsa waja'altahu maqhuran maqsuran ka mai da Allah wanda za a ce an fi karfin shi ana mishi abin da ba yadda ya iya wa qala man aradal qadariya wadanda suke wato kishiyantar qadariya jabariya kenan su kuma sai suka ce kullu bal kullu ma aradahu faqad ahabbahu wa radiya suka ce a mun yadda Allah na da irada da qadara amma duk fa abin da kaga ya faru to Allah yana so din walazimahum an yakuna al kufru wal fusuq wal isyan mahbuban lillahi mardiyan su kuma lazim mazhabin su to da kafirci da fasikanci da saban Allah da abubuwa ne da Allah yake so kuma Allah ya yarda su wa qalu aidan suka sake cewa ya'muru bima la yuridu yana umarni da abinda bai so ayi bai da iradarsa wa kullu ma amara bihi min alhasanati fa innahu lam yuridu duk abinda ya yi umarni da shi na ayyuka masu kyau fa innahu lam yuridu bai naface shi ba warba ma qalu suka ce wa lam yuhibbahu bai so shi ba wa lam yardahu bai yarda da abin ba illa idza wujida sai idan an samar walakin amara bihi wa talabu sai dai yayi umarni ya nemi ayi abin amma ba zai so abin ko abin ya burge shi ba sai in an yi din kafin ayi baya so faqila lahum sai aka ce ma waɗannan bangaren hal yakunu talabun wa iradatun wastidaa'un bila iradatin wala muhabbatin wala ridan kuna ganin zai yi Allah ya nemi ayi abu kaza ya nufaci ayi abu kaza ya kirayi mutane ya aiko annabawa ya ce ku yi tauhidi ku yi sallah duk kuna ganin Allah zai wannan bila irada ba tare da ya nufaci abun ba wala muhabba ba tare da yana son abun ba wala ridan ba tare da ya yarda da abun ba wa hadha jam'un bainan naqidain in kun yi haka kun hada abubuwa masu cin karo da juna fatahayyaru sai suka shiga cikin rudani wannan duk yana fadan mazhabobi ne na mutane waɗanda suke ba akan turba mai kyau ba game da mas'ala ta kaddara kar manta kuma yana kawo mana misali ne akan abin da yasa ake samun sabani game da mas'aloli aslan shine a samu nasoshi su zama a zahiri kamar suna kishinta juna game da abu fa ulaika kaga waɗancan salabur rabba khalqahu wa qudratuhu wa iradatuhu su qadariya sun kwacewa Allah halittarsa da kudurarsa da iradarsa wa haulai su kuma jabariya salabuhu mahabbatuhu wa iradatuhu wa ridahu iradatuhu ad-diniya sun kwace ma Allah subhanahu wataala so da yarda da irada ta addini wa ma yashabuhu amruhu wa nahyuhu min dalika da abinda ke tafiya tare da wannan na umarni ko hani na daga haka fakama annal awwalina lam yuthbitu anna shakhsan wahida kad yakunu musaban muaqaban kamar yadda waɗancan na farko su kadariya kenan sun gaza tabbatar da cewa mutum daya yana iya aikata abubuwa da zai samu lada da kuma abubuwan da za a iya mishi hukuma akai bal imma musabun wa imma muaqabun su dai abun su ko dai kawai ya zama duk abin da yayi abu ne na samun lada ko kuma duk abin da yayi abu ne na ibar zulubi fa haula'i su kuma ɗayan bangaren lam yubayyinu anna al-fi'la al-wahida yakunu muradan min wajhin duna wajhin sun gaza bayyana cewa aiki guda yana iya yuwa ya zama ta wata fuskar ana son shi ta wata fuskar kuma ba a son shi wato kamar yanzu shi kyau din akwai ta fuskar da ake son shi akwai ta fuskar da ba a son shi kamar kaunar kyau akwai ta fuskar da ake son shi da fuskar da ba a son shi muradan zai zama abin nema ghaira mahbubin ba abin so ba ta wata fuskar bal imma murad mahbub suka ce ko dai zama ana son shi kuma ana nufin sa wai ma ghairu muradin wala mahbubin ko kuma zama ba a son shi ba a nufata shi walam yaj'alul iradata illa naw'an wahida su sun kasa bayani akan irada sai guda ɗaya kawai yayin da kuma irada a shar'ance guda biyu ce wata haqiqu abin da yake tantance magana annahu yakunu muradan abu na iya kasancewa abin nema ghaira mahbubin kuma ba abin so ba wala mardiyin ba abin yadda ba wa yakunu muradan yana iya zama abin nema min wajihin duna wajhi ta wata fuska banda wata wa yakunu mahbuban mardiyan ghaira muradin wuku zai iya zama kuma abu ne wanda ake so an yarda da shi amma ba a nufaci ya faru ba duk zai ci gaba da bayani akan waɗannan wal iradatu naw'ani yace ita kuma irada iri biyu ce akwai irada diniya Allah ya yarda da abu a matsayin addini wa hiya al muqarinal amra wan nahaya ita ce ke zuwa tare da umarni da hani da abin da Allah ya umarni yace ayi kaza da abin da ya hani yace a bar kaza to wannan yana tafiya tare da irada ce diniya والحب والحب والبغض والرضا والغضب سوني كي تفيا تارا دا اشي الله يانا سان ابو كذا ko Allah bai san abu kaza Allah ya dada kaza ko Allah yana fushi da kaza to wannan Allah ya nuface shi nufata ta addini kenan wa iradatun kauniyya ko kuma irada ta kaddarawa wa hiya almuqarina lilqada'i walqadar ita ke zuwa tare da cewa Allah ya zartar da abun Allah ya kaddara faruwa abun wal khalqa wal qudra Allah ya hadace abun Allah ya bada damar abun ya zamo wato abun da Allah ya halitta da abin da Allah ya kaddara da abin da Allah ya yarda ya faru ya bada damar abin ya faru wannan irada ce kauniyya idan abin shari'a ta yarda da shi sai ya samu martabar irada diniya idan abin shari'a ba ta yarda da shi ba sai ya zama ya shiga cikin abin da aka hana Allah yake fushi da shi misali yanzu wani da ya sha giya to Allah ya kaddara yuwar faruwa ya sha giya shi sai ya sha irada kenan kauniyya kasancewa giya haramun ce to a cikin irada diniya yanzu wannan an yi hani kuma Allah baya so kuma yana fushi wanda ya karatu alqur'ani to Allah ya nufaci ya karanta alqur'ani shi sai ya karanta irada kauniyya kenan sannan kuma tunda a karatu alqur'ani Allah yana san shi to ya samu darajar irada diniya ta wajen umarni da so da Allah yake wa abin da kuma yarda da Allah ya da abin kaga wannan shine zai hada maganganun guda biyu kenan irada kauniyya da irada diniya suna tafiya tare kowace tana aikin ta Allah ya zartar ya yadda ya kaddara irada kauniyya kenan Allah ya yarda ai yana so yayi umarni irada diniya to sai wadancan ɗan bid'a sai kowanne suka rike daya suka yi watsi da ɗayan kadariya sai suka rike wannan irada diniya suka saki kauniyya suka ce Allah bai da kaddara akan komai duk abinda yake faruwa yafi karfin Allah ne suka sallabe mishi wacce kadara su kuma jabariya sai suka rike irada wacce ke kauniyya suka ce duk abin da ya faru to Allah yana so ne ba matsala malai ci gaba da cewa wa kama tafarraqu fi sifatil khaliq haka nan wani misali har ila yau shi sa kaga kadariya kamar da zuwa cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah da Baihaqi da sauran malamai sarwaito shi da Imam Tabarani daga Sahabi Abdullahi dan Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma qaddariyawa sune maguzawa a cikin musulmai saboda sun maida Allah wato Allahn kaza daban Allahn kaza daban kamar yadda maguzawa suke da Allahn sharri da Allahn alkhairi Allahn kaza da Allahn ruwa da Allahn zafi to haka kuma qadariya suke sai annabi musu wannan siffa shi sa kuma a cikin hadisi Imam Tabarani har ila yau da isnadi kyakkyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dhukira al-qadru fa amsiku wa idza dhukira ashabi fa amsiku in an ambaci kaddara to ku iya bakin karka fara abinda baka sani game da ya kaddara Allah take haka an ambaci sahabbai nan ma ka iya bakinka saboda wurare ne guda biyu kamar bakin gaba zaka iya zamewa yanzu in ka ce zaka cika magana akan kaddara ba tare da bin hasken abinda nasoshi suka fara ba ba tare da bin hasken abinda malaman sunna suka fassara ba to zaka iya zamewa haka in kace zaka dinga magana akan sahabbai radiyallahu anhum ba tare da bin hasken abinda qur'ani da sunna suka ambata ba tare da bin hasken fassarar da malaman farko suka yi ba babu shakka zaka iya zamewa isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jan kunne da wannan magana cewa idza dhukira al-qadru fa amsiku wa idza dhukira ashabi fa amsiku radiyallahu anhum ajma'in sai malam ya kawo wani misali har ila yake cewa wa kama tafarraqu fi sifatil khaliq tafarraqu fi sifatil makhluq kamar yadda suka yi sabani game da siffofin Allah dinnan haka kuma suka yi sabani game da siffofin bayin Allah fa ulaika lam yuthbitu lahu illa qudratan wahida takunu qabla al-fi'l haka wadancan basu ba Allah wata kudura ba sai kwaya daya wanda ke faruwa kafin aikin wa ulai lam yuthbitu lahu illa qudratan wahida takunu ma al-fi'l wannan kuma basu bashi wata wani siffa ba sai wanda ke faruwa tare da aikin wato wannan game da bayi din kenan bawa na da kudura ta yin aiki kafin aiki takunu qabla al-fi'l wannan shine maganan qadariya kenan bawa na da kudura ta yin aiki tare da aikin san da yake yin aikin kadai ulaika nafau al-qudra al-kauniyya allati biha yakunu al-fi'l wa ulai nafau al-qudra ad-diniyya allati biha ya'muru Allah al-'abda wa yanha kaga wadancan kadariya su sun kore wato kaddara ta kauniyya wanda aiki ke faruwa sakamakon ta su kuma jabariya sun kore kaddara ta addini wanda da ita ce ake umarnin bawa ake hana shi wa hadha min usuli tafarruqihim fi mas'alati taklifi ma la yuqaq wannan shine tushen sabanin su game da shin ana iya daurawa mutum wata doka wanda bai iyawa taklifu ma la yuqaq da suke cewa shin abinda aka daura ma bayi aka ce sai akwai abinda yafi karfin su wan qasamu ila suka rubu zuwa gida biyu akwai qadariyatin majusiyatin tusbitul amra wan nahaya akwai qadariyawa maguzawa masu tabbatar da umarni da hani wa tamfil qadar wal qada wal qadar amma suna kore qaba'i zartawa Allah wal qadar da hukuntawa Allah wa ila qadariyatin mushrikiyatin sharrun minhum sai kuma qadariyawa mushrikai wanda suka fi wadancan matsala sabatat alqada'a walqadara sun tabbatar da Allah na da karfin zartawa da iko wa tukadhibu bil amri wan nahyi amma kuma suna ƙaryata umarni da hani aw bi ba'd zalika ko kuma wani sashi na haka wa ila da kuma qadariyatin iblisiyatin tusaddiqul amrayn akwai kuma qadariyawa iblisiyawa wato shedanu ne su ma gangaran wanda suke gasgata abubuwan guda biyu qada'i da qadar da kuma amru da nahyi lakin tara zalika tanaqudan mukhalifan lil haqqi wal hikma amma sai suka ce to amma kuma akwai tifka da warwara wanda ya saba wa gaskiya ya saba wa hikima wa hadha sha'anu ammati ma tata'aradu fihi al asbab wad dalail wannan shine al'amarin da ke faruwa da daukacin wasu maganganu ko wasu mas'aloli wadanda sabubban su da dalilan su suke da sabani da juna tajidu fariqan yaquluna bi hadha duna hadha sai ga wasu wani bangare su fadi sashen zancen su ki fadin daya wa fariqan bil aks dayan bangaren kuma su fada abinda wadancan suka ki fada su kore abinda wadancan suka tabbatar wa fariqan ra'ul amrayni wasu kuma su ga guda biyu wa ataqadu tanaqudahuma amma sai su ga kuma kamar akwai tifka da warwara fasaru mutahayyirina sai su zama suna cikin rudani au mu'ridina anit tasdiq bihima jami'an ko kuma su gaskatawa gabaki daya au mutanaqidina ko su dinga tifka da warwara ma'a hadha taratan wa ma'a hadha taratan wani lokaci su bi wannan wani lokaci su bi wancan kamar yanzu misali in ka dauki mas'alar wato ahlul bait kaga akwai wanda suke suna san ahlul bait so yayi yawa sai suka ki bin sahabbai suka ki fadan falalar sahabbai kaga sune rafida kenan akwai kuma wanda suka bi sauran sahabbai suke kin ahlul bait suka ki ambatan falalar ahlul bait kaga sune nasiba ko kuma wanda suke tsakatsaki wadanda wata rana sai ka ji kamar ya goyi bayan ahlul bait wata rana kuma kamar ya goyi bayan nasiba sai a rasa to shi a wanne yake to duk abu in sabani ya zama haka ana iya samun wadannan kam guda uku wanda akwai magana da ta yi dama akwai ta yi hagu ko kuma take tsakiya to wani ya sai ya dauki daman ya kauda kai ga ta hagu wani ya dauki ta hagu ya kauda kai ga ta dama wani kuma ya tsaya a tsakatsaki yau in yi magana ka ji kamar ya goyi bayan wancan yau kuma ka ji kamar ya goyi bayan wancan duk wadannan suna iya faruwa a bisa duk wani zance ko wata mas'ala wadda aka samu sabani a cikinta kana iya samun mutane da irin wannan dai yana kawo mana misalai ne fa yanzu wadanda ka gane me yasa aka samu sabani akan mas'aloli na aqida da na fiqh da makamantansu me yasa har akan wannan mas'ala da wata kila sai wani ya ga ba wata matsala ce mai girma ba aka samu ire-iren wadannan sabani sai ya ce wa hadha tajiduhu fi masailil kalami wal i'tiqadati wa masailil iradati wal ibadati ka mas'alati as-sama' as-sauti wa mas'alati al-kalam wa masail as-sifat wa kalam Allah wa ghayr dhalika min al-masail ce duk irin waɗannan mas'alolin zaka samu akwai ire-iren wannan sabanin a cikin duk wata zance da ya shafi ilmul kalam ko aqida ko mas'ala game da kudrar Allah ko mas'ala game da ibada ko mas'ala game da as-sama' as-sauti da muka ji karatu akan shi a baya ko mas'ala akan zancen Allah ko mas'ala akan siffofin Allah ko mas'ala akan kalamullah har ila wajen Allah da wasu su wajima'ul qawli fi zalika malin yace to magana dun kulalliya game da duk wannan shi anna kullu amrayn ta'araba duk wasu abubuwa guda biyu idan ka ji sun yi sabani sun yi karo da juna fala budda an yakuna ahaduhuma rajihan, babu makawa dole ya zama zance daya yafi dayan karfin hujja, yafi dacewa a karkata zuwa gare shi, au yakuna mutakafi'ain, ko kuma ya zama zanta dukan karfin hujjar sa daya. Fayuhkamu bainahuma bihasabir rujuhan, da haka sai ai hukunci akan su da gwargwadon wanne ne aka fi karkata zuwa karfin hujjar shi, wa bihasabit takafu, da kuma gwargwadon daidaituwarsu. Fal amalani wal amilani idan taza kullum minhuma bisifati, a ayyuka guda biyu ko masu aiki guda biyu idan ya zama kowanne daga cikin su ya ke banta da wata siffa, fa in taraja aduhuma fa huwa raji, idan a cikin wannan siffa ɗaya daga cikin su tashi tafi bayyana, to shine za a karkata zuwa gare shi. Wa in takafa'a, idan kuma suka zama daidai wa daida wajen wannan siffa, su wuya bainahuma fil fadli wa daraja, to sai a daidaita su wajen falalar su darajar su. Ma'ana idan aka samu maganganu guda biyu, za a karkata zuwa ga wanda hujjar tafi ƙarfi. Idan hujjar kowacce bata fi ɗaya ƙarfi ba, sai a tsaya daidai wa daida wajen musu hukunci. Wa kadhalika asbabul masalihi wal mafasid, hakanan sabubban maslahohi da mafsadodi, abin da zai zama da amfani ko rashin amfani a wajen fatawa, wanne za a karkata zuwa gare shi, abin da yafi ƙarfin hujja ko yafi bayyana cewa yafi amfani, shi za a bi. Wa kadhalika al adilla, hakanan hujjoji, wa bi annahu yu'ta kullu dalilin haqquhu, hakanan kuma za a baiwa kowane dalili za a bashi haƙƙinsa. Yu'ta kullu dalilin haqqahu, za a bashi haƙƙinsa. Wa la yajuzu an tatakafa al adillatu fi nafsi al amri inda al jumhur, mafi yawan malamai suna ganin bai yiwuwa a ce dalilai sun zama ƙarfinsa ɗaya, dole akwai abin da za a kalla a karkata zuwa ga wani dalili a bar wani. Lakin tatakafa'u fi nadarin nadir, amma shi ne binciken ne ta yiwu zai kasa gane wanne ne dalilin da ya fi wani ƙarfi. Amma alama fi nafsi al-amr, za a samu da ya fi wani ƙarfi, amma ba dole kowa da ya kalle su ya iya ganin wannan fifikon ko ƙarfin ba. Wa amma kaunu shay'il wahidi min al-wajhi al-wahidi thabitan manfiyan fa hadha la yaquluhu aqilun, amma a ce abu kwaya daya ta fuska daya ya tabbatar da wani hukunci kuma ya kore hukuncin a lokaci guda, yace to wannan kan babu mai hankalin da ke fadin haka, babu mai hankalin da ke fadin haka. Yace wa aslu hadha kullihi al-adlu bit taswiya bainal mutamathilin, asalin wannan shine ka'ida da Allah subhanahu wataala ya kafa ta ai adalci da daidaitawa tsakanin duk wasu abubuwa waɗanda suke suna da matsayi guda ɗaya. Fa inna Allah ta'ala ya kulu, dan Allah yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist, haqiqa mun aiko manzanninmu da hujjoji na dalla dalla, kuma mun saukar da tare da su muka saukar musu da littafi da ma'auni saboda mutane su tsayu akan adalci. Wa qad basatna alqawla fi dhalika, Allah mala yace mun yi bayani akan wannan a wasu wurare kama a cikin zafin asiyasatu shar'iyya da cikin majmu'ul fatawa. Wa bayyana annal adla jima'ud din wal haqqi wal khair kulluhu fi ghairi mawdi, yace muka bayyana cewa shi adalci shine abin da yake daure addini, kuma adalci shine abin da yake daure gaskiya, shine alkhairi gabaki dayansa. Yace duk mun yi wannan a wasu wurare, mun yi wannan bayanin a wasu wurare waɗanda ba nan ba, ina ganin bari mu dakata a nan, mun sai mu tashi da yake ta wa aslu hadha kullihi din nan, saboda ita ce sabuwar gaba bayan da ya gama wancan dogon zance akan wato kokarin buga mana misali game da me yasa ake samun magana daya ayi sabani akan ta, inda yana mana cewa abin da ke kawo haka shine samun dalilai waɗanda a zahirin su suna saba wa juna ko suna overlapping tsakanin su da juna. Za mu surara anan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba yake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.